Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkanmu da sallah, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Bugu da kari ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Da fatan ana shagulgulan sallah lafiya. Yau Litinin 26 ga watan Yunin shekarar 2017, yau zamu baku dama ne ku sada zumunci ga ƴan uwa da abokan arziki.
Mu dai a nan yankin mu na Bulkacuwa dake karamar hukumar Katagum, komai na tafiya daidai.
Ma'aikatan sashen Hausa na VOA, fatan kun yi sallah lafiya, hakanan dukkanin masu sauraron ku a fadin duniya.
Lale marhaban da bikin karamar sallah mazan mu da mata.
Lale marhaban da bikin karamar sallah.
Tare da jin yadda ya kamata mu ci gaba da kyawawan halayen da muka koya a watan Ramadan da ya gabata.
Azumi mun kare lafiya almai mai ta mana darsan da suke watan na nufin adabba ku ne da su dan samun rahama matsaloli sai aka war da su a daina shagaltuwa rayuwar banza aka war da su makaranta zuciya ta samu dimbin dallasu na gyaran tarbiyya.
To Sheikh Muhammad bin Uthman shine zamu ji daga bakin sa yadda zai mana nasiha game da yadda ya kamata mu ci gaba da inganta kyawawan halaye musamman abun da muka koya a cikin watan Ramadan, kamar yadda Maryam ta ce mu ga yadda zamu alakanta juna da alaka mai kyau.
Haka haka kuma zamu ba ku damar bugo waya ku isar da gaisuwar sallah ta fatan alkhairi ga ƴan uwa da abokan arziki, amma a takaita dan minti ɗaya zamu ba duk lambar da muka dauka akan lambar mu ta alamar tarawa 1-2-0-5-2-0-5-2-6-5-5.
Bari mu ji amsoshinku na tambayar da muka muku a Facebook da Twitter game da yadda kuka gabatar da bukukuwan sallah inda kuke.
Sakon farko daga Dahiru Badamasu Bulkacuwa yace mu dai a nan yankin mu na Bulkacuwa dake karamar hukumar Katagum, komai na tafiya daidai. Wani abin burgewa shine jagororin mu sun hana buga bindigar nan da yara kan yi. Komai dai yayi daidai. Allah maimaita mana. Amin. Da fatan kuma masu gabatar da shirin yau da gobe kun yi sallar cikin koshin lafiya. Mun gode. Allah maimaita mana. Amin.
Sai Nasiru Kainuwa Hadeji Albani yace ma'aikatan sashen Hausa na VOA, fatan kun yi sallah lafiya, hakanan dukkanin masu sauraron ku a fadin duniya su ma sun yi sallah lafiya. Mun gudanar da sallar Idi cikin kwanciyar hankali a Hadeja. Muna fatan duk musulmin duniya sun gudanar da bukukuwan sallah lafiya. Ƴan uwana matasa, fatan za a guji yin budurwa a wannan lokaci na bukukuwan sallah domin kaucewa zaben timin dare.
Sai kuma Ahmadu Abacha yace a gaskiya bikin sallar karama yana tafiya lami lafiya kalau a nan karamar hukuma ta, sai dai kawai bikin bana yazo babu armashi sosai saboda rashin kuɗi a hannun jama'a.
Sai wari Malam Bare Burezuwa daga jihar Damagaram a Jamhuriyar Niger yace tabbas mu a nan Burezuwa mun yi bukukuwan karamar sallah lafiya ba tare da fuskantar matsaloli ba. Yau da gobe a tashi lafiya.
Sai Aminu Adamu Malam Madori yace salamu alaikum yau da gobe shirin matasa. Hakika mu dai bikin sallah yana gudana lafiya a yankin mu. Sai dai kalubale na tattalin arziki, mutane ba kuɗi ba yi hidima sosai ba. Daga ƙarshe nake cewa ku mika min gaisuwata ga Hajiya Halima Jamarau, ku tashi lafiya. To za ta ji.
Sai Umar Adamu Katagum yace salamu yau da gobe. Ni a inda nake wato garin Katagum dake karamar hukumar Zaki a jihar Bauchi. Bikin sallah sai mu ce alhamdulillah tunda mun kasance masu lafiya. Amma in ta bangaren walwala ne kam a gaskiya babu, saboda fama da matsin tattalin arziki da muke fama da shi, musamman ma mu matasa. Gashi albashin ma ba a yi ba. Allah da ya kyauta ya karba ibadodin mu baki daya maimaita mana tabadin badadda muna cikin koshin lafiya da yawancin rai.
Sai Safiyanu Gumal Zangon Daura yace bukukuwan sallah sun gudana lafiya a garin Zangon Daura kuma ina ƙara jinjina ga ƴan uwana mata inda suke haduwa wuri guda domin zumunci ga juna tare da mutunta manya idan sun zo wucewa.
Sai Binna Mamman Mai Malari da kuma Zanna Barma Mai Malari suka ce yau da gobe bikin sallah a Mai Malari abin sai dai godiya. Mun yi sallah cikin jin dadi da annashuwa don ko gwamnatin mu yayi mana abin da ba za mu manta da shi ba. Muna cikin kukan ya zame sai gashi lokacin biyan albashi bai yi ba sai kai muka fara jin Allah ta biyan kuɗi. Sai kowa ya fara murna aka fantsama gari sayan kaji. Fatan mu shine Allah ya karbi ibadojin mu amin.
Sai Nura Sani Rajau Radiologist yace salam yau da gobe. Hakika mu al'ummar karamar hukumar Rajau dake jihar Neja mun gudanar da bukukuwan sallah lami lafiya da walwala amma babban abin da ke ci mana tuwa ƙuriya shine rashin kuɗi a hannun mutane. Gani yadda mutane da dama ko ɗinkin sallah ba su yi ba balle su yi ma ƴaƴansu. To uwa uba ma naman sallah. Wallahi wani gida ko tuwon sallah ba a yi ba. Allah dai ya kawo mana dauki amin.
Sai Bilkisu Madassir ta fara ballewa tace alhamdulillahi jiya an yi sallah a Bauchi cikin ruwan sama yau kuma an yi hawan sallah cikin yanayin rana amma dai an yi lafiya kuma an kare lafiya.
Sai Babangida Aliyu Rajau yace bukukuwan sallah kam a yankunan mu na karamar hukumar garin Rajau sai dai mu ce san barka kuma alhamdulillahi ala kulli halin.
Sai Haruna Hamisu dan malama Daura yace salam yau da gobe. Alhamdulillahi muna yi wa dukkanin daukacin al'ummar musulmi barka da sallah tare da masu gudanar da shirin yau da gobe da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon Amurka baki daya da fatan Allah ya nuna mana tabaddin badada
amin. Sai Shu'aibu Adam Bagwai yace to madalla mun yi sallah lafiya da fatan kuma haka.
Sai Muhammad Maina kuma gannam yace assalamu alaikum yau da gobe da fatan kun yi sallah lafiya da masu sauraro a wannan lokacin. Mu dai a nan garin kuma gannam mun yi sallah lafiya sai dai babu kudin saya wa ƴan mata kayan sallah saboda karancin kudi a hannun mutane. Nagode VOA Hausa ku tashi lafiya.
Sai Aliyu Usman Taka lafiya yace yau da gobe hakika bukukuwan karamar sallah suna tafiya kamar yadda ya kamata a garin birnin Kebbi da kewayenta.
Sai Shehu Adamu Rajau yace hannu baka hannun ƙwarya a irin yanayin sallar da bana ta kasance kenan a garin na Rajau sakamakon rashin kuɗin da jama'a ke fama da shi amma dai tunda akwai lafiya da kuma zaman lafiya sai mu ce alhamdulillah. Gaisuwar barka da sallah gare ku masu gabatar da wannan shiri na yau da gobe da fatan Ubangiji Allah maimaita mana tabaddin badadin lafiya kuma cikin kwanciyar hankali da wadata amin. Maryam Safiya da Kabara ina jiran goren sallah na.
Sai Bilyaminu Mu'azu ƴan mama yace amincin Allah ya tabbata a gare ku malaman dandalin matasa na yau da gobe da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya. Sallah mu kam a namu bangaren babu abin da zamu ce face jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki domin kuwa mun yi ta cikin koshin lafiya da zaman lafiya.
Sai Ibrahim Madaki Awe yace lami lafiya muka yi sallah a nan Awe kuma yanzu haka ina daji na amshi yara kiwo don su ma su je su sha shagalin su.
Sai Sani Mai Lange-lange ya loya wuri yace alhamdulillah bikin sallah ya gudana gwargwadon hali daidai kurji daidai ruwa da fatar Allah ya maimaita mana cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali.
Idan kuma muka koma shafin mu na Twitter @Alhaji Mele yace alhamdulillah mu anan karamar hukumar Yusuf Ari mun gudanar da bukukuwan sallah lafiya cikin kwanciyar hankali Allah ya maimaita mana.
Sai @M_GarinRijiya yace tabbas mu kan annan jahar mu ta Gombe sallah ta zo mana a daidai kuma kamar yadda muke bukata da fatan Allah ya maimaita mana cikin koshin lafiya.
As-Sa'idu Katamba yace yau da gobe hakika bikin sallar bana dai alhamdulillah ganin yadda muka samu natsuwa wajen gudanar da shi fatan mu dai Allah ya kara mana zaman lafiya.
Sai daga karshe @Adam Jumba Madara yace salam yau da gobe mu dai anan Madara dake jihar Bauchi bikin sallah yana gudana lami lafiya da fatan Allah ya maimaita mana amin. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni. Ina da tambaya.
Eh.
Wai me yasa aka ce ba a so a yi budurwa da sallah?
Ina gaya saboda kin san mu dai muna yara lokacin sai a ce ka sani ba ko tana nan layin su budu budu sallah ta zo.
To ai haka ma ni saboda idan kaga wata
kuma ban da mutane ba zan kwalliya ba da sallah.
To ai mun malle zamanin concealer ai wannan concealer tana ce ma ka wande sa ne da su ci
concealer. Allah ya kwari ma din nan.
To a sai da haka fa. To kamar yadda aka ce muka ce tun farkon shirin zamu ba ku damar bugo waya ku isar da gaisuwar sallah ta fatan alkhairi ga ƴan uwa da abokan arziki amma a takaita dan minti ɗaya zamu ba duk lambar da muka dauka akan lambar mu ta alamar tarawa 1
2-2-2-5-2-6-5-5.
Haka.
Ibarakamu da sallah ƴan uwa na musulmin duniya, azumi mun kare lafiya alamai mai ta mana. Barakamu da sallah ƴan uwa na musulmin duniya, azumi mun kare lafiya alamai mai ta mana. Bismillah Allah farko sunanka na ambata, makadaikin sarki mai isa mai bada wadata. Ka kara salati ga masoyinka dangata, da iyalan gidansa da sahabbansa masu zauta. Kai da dan tsiranka a gare su ka maimaita mana. Barakamu da sallah ƴan uwa na musulmin duniya, azumi mun kare lafiya alamai maita mana. ƴan uwa na musulmi juyayin kara ibada, na watan Ramadana Allahu ka amshi ibada. Dukkan zunubanmu ya fe mana ya mai irada, domin kudurarka ka sada mu da sa'ada. Ka yaye masifa a gare mu ka maimaita mana. Barakamu da sallah ƴan uwa na musulmin duniya, azumi mun kare lafiya alamai maita mana. Darsan da suke watan na nufin adabba ku ne da su, dan samun rahama matsaloli sai a kawar da su. A daina shagaltuwa rayuwar banza a kawar da su. Makaranta zuciya ta samu ɗimbin darasu, na gyaran tarbiyya Allah maimaita mana. Barakamu da sallah ƴan uwa na musulmin duniya, azumi mun kare lafiya alamai maita mana. Al'umma gaisuwa nake yi an yi sallah lafiya, ya Rabbu ka dube mu ka samu zauna lafiya. Al'ummar musulmi azumi mun yi ta lafiya, darusan da mu samu mu rike su da kyau fa a zuciya. Mu ta aikata khairi rayuwa alamai maita mana. Barakamu da sallah ƴan uwa na musulmin duniya.
Amin Allah ya maimaita mana. Amin kamar kari sai na baɗi ga mai yawan rai.
Allah nuna mana.
Amin. Ita wannan kasidar wanda ya yi ta shi ne Ado Jimi Kafancan, kuma akwai ɗayan da muka sa ta farko-farkon nan ta sumin taɓin nan shi Abubakar Kantamani. Kuma to muna godiya gare su da waɗannan kasidu nasu sai mu ce Allah ya maimaita.
Amin.
To bari mu je wane ne, muna da wani akan layi sai na ga injiniya yana ta kwakulo wane ne da wane ne. To amma kafin sannan bari mu wa akar mukan lamara ba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To da muke magana sunanka a bakinka.
Eh sunana Muhammad bin Usman daga nan New York.
To
barka da barkawa, an yi sallah lafiya.
Masha Allah.
Ka san dama akar mukan la da kai muka fara litinin din farko a watan Ramadan da muka yi
fara
yau da goben litinin din, kai ne muka yi tattauna da kai. To yau kuma insha Allah mun gama dan an sauyoyin gaishe-gaishen mutane, za mu ji yaya ya kamata mu yi riko da duk kyawun abubuwan da muka koya a cikin Ramadan har zuwa ƙarshen rayuwa mu ci gaba da kwatantawa. Yawa, to bari mu je ga mutanen da suke kan layi mu ji tukunna mallam.
Masha Allah.
Yawa, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To da wa muke magana?
Kana magana da Imanu daga Niger State.
To Malam Emmanuel, muna jinka.
Na ce ina taya musulmin Najeriya barka da sallah gaba daya.
Muna godiya Allah ya saka da alheri. To kana da wani sako ne?
Allah kuma ya kai wuce.
Amin.
Ina fata dai makwabta sun baka kaci nama ka darji.
Ya ci tuwo kuma.
Na ci nama, na gode gaskiya.
Allah ya cigaba da ba mu zaman lafiya.
Amin.
Mun gode Emmanuel. Yawa, to bari mu je da mun ci dai mara
da labawa.
Assalamu alaikum, wane ne kuma?
Bako Muhammad daga Gashuwa jihar Yobe.
To Malam Bako, mun yi gashuwa kenan daga jihar Niger, to muna jin ka.
Da farko ina muku fatan barka da sallah da jami'an tsaro da sunan ma'aikatan BOA.
To muna
san ina ga da iyali na.
To
da to yaro gidan rediyon da ba su. Da zaki kurgun mai turaren wuta gashuwa da na daga barin jin mai yankan farce shi ne bakon mahanni daga gashuwa har salama da
to Allah ya sa
yawa Allah sa kowa ya haka a takaice to salamu alaikum wane ne kuma kan layi hello to ina ga ya katse ki da kan layin bari mu ji wane ne daya wane ne Abauchi
da ta'ala ne
to na ta'ala ka dan daga murya ka mu ji ka daga ina kake kira Abauchi
daga mi solo kal gama
to muna jin ka menene sakonka na sallah
to ina murna da farin ciki da an yi sallah lafiya mun yi sallah cikin farin ciki cikin koshin lafiya muna kuma godewa Allah da ya nuna mana sallah na lafiya muka gama lafiya kuma Allah ya nuna mana labarin barada Allah gidan radio BOA Allah kara musu albarka Allah kara musu gamsuwa kuma Allah kara musu daukaka
amin
amin
mun gode
yawa to a sha shiga ne sallah lafiya amin amin mun gode kuma da jama'an sauraro to sai bari mu je mu ji kuma ɗayan wani ne assalamu alaikum to ta ga shi ma ya kai
ka san jiya na je masallacin Turkawa da ke nan Maryland to na tambaye masu kallon Facebook live ina na ce musu ina so in ji daga gare su ya sallah ta iske su so ga Sadu Sa'idu Daura yace mu ma anan Daura mi sallah lafiya cikin walwala da kwanciyar hankali da fatan Allah ya maimaita mana amin
amin to bari mu je ga wani alai mun gode Sadu Sa'idu Daura wane ne kuma yanzu alai hello to ina ga ya kace kenan eh to zamu kara kila ɗaya biyu kafin mu je wurin malam yawa eh to akwai wani sakon
da ga wani ai Alhayat Umar ma cikin sakon da Maryam ke magana ta yace alhamdulillah anan ka goro kudancin jihar Kaduna a Najeriya mu ma mun yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana amin shi kuma Ado ya haya ce masha Allah mu ma nan kaure local government Kaduna mun sallah lafiya
eh aikin da mai kasida mu ma ne daga bangaren kudancin Kaduna ne shi Ado ji maka kwancin ce
ga wani lafiya bare bare ga sunan Suleja Benway said duk ga sunan
to bari mu je ga wani alai assalamu alaikum
amma alaikum assalam
to da wa muke magana
kuna magana da Umar Al-Hassan Kamaru
to Umar Al-Hassan Kamaru muna jin ka menene sakon ka na sallah yau
to ina miƙa sakon gaisuwa ta na barkar sallah gare ku kuma aikatan yau ya hausa da dukkan mutanen duniya musamman mutanen Najeriya Kamaru
muna godiya
tadi daga Ghana
muna godiya sosai Malam Umar Al-Hassan
yau na yi ma lajin
eh Allah sarki Maryam minti ɗaya ta baka ya ce ya jima to assalamu alaikum malam Naneja
kama ko halin
to
wanda wannan bai ke gudun ina ce ka to sai wata rana kuma sai zo an jima
to me sunanka
yawa na gode sai
to sunanka fa
to
ya ce ya san je din kama mu halin amma ina cikin kasuwanci sai wani lokaci to madalla to bari mu je ga bakon mu ko eh assalamu alaikum akramu kallah muna jin ka kana jin mu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina jin ku mai tsoron baba
to barka da azumi da sallah duka Allah ya karbi ya badu
amin
amin ya rabbal alamin da fata kun yi sallar idi lafiya a can Washington DC kamar da mu ma anan da New York na ja sallar idi a dai daga cikin yankunan masallacin da muke da su a wannan babban birni yankin Bronx to ina taya mu gaba daya murnar kammala wannan ibada ga garuma da kuma dukkanin al'umar musulmi na duniya gaba daya da fatan Allah ya maimaita mana cikin koshin lafiya da imani da habakar arziki da zama lafiya da kwanciyar hankali da kimanta juna da fahimtar al'umma yanda ya kamata har mu hadu da Allah salim alim
amin amin malam to amma kafin mu ci gaba malam ga wani bari mu bashi dama guda ɗaya ne daga jihar Plateau da shi zamu rufe kila wani ya ce mu komo gari ka assalamu alaikum
Wa alaikum salam Malam Usman ya sallah
lafiya lafiya saboda sallah sai gashi ka kama ka kuma saboda kai rasa wannan layi
yawa fatan Allah ya kara muku daukaka sunana Alhaji Kabir Islanders daga cikin garin Jos
to Alhaji Kabir Islanders
dukkan mutanen duniya da suke sauraron wannan gidan radio na ku mai albarka da fatan Allah ya kara muku daukaka nagode Malam Usman ka gaishe da abokan aikin ka
ga muna ansawa ga muna
mun gode sosai Kabir Islanders to bari mu koma wurin malam Assalamu alaikum malam mun dawo gare ka muna magana akan yadda ya kamata mu daukaka ko kuma mu rike dabi'u masu kyan nan da muka kokkoya daga cikin watan azumin Ramadana domin inganta alaƙar da ke tsakanin mu da mu musulmai da waɗanda ma ba musulmai ba da kowa da kowa kamar yadda addinin musulunci ya tanada me zaka ce mana malam
Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ko shaka babu watan Ramadan ai makaranta ce babba ita wannan makaranta ana koyan abubuwa ne masu tarin yawa amma dai a takeice ai Allah dama ya fada a cikin suratu al-baqara yace an rubuta wa musulmi azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kenan an wajabta muku azumi yanda aka wajabta mu wadanda suka zo gabanin ku da fata ku za ku ji tsoron Allah ashe babbar hikima ita ce samar da malaka wato ta tsoron Allah tsoron Allah kuna nufin yi da bari kiyaye da kiyaye bari na ubangiji to wannan shine babban darasi tsoron Allah kuma na daukan abubuwa da yawa ka rike shi da tauhidi ka rike shirka da shi ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sau da kafa ka ainihin wato kiyaye alaka tsakaninka da ainihin sauran halittun ubangiji hatta dabba ka tsara alaka mai kyau tsakaninka da ita hatta inda kake zaune unguwarka karkai jifa da kwalba balgatacciya kada tarkon kai kama bera berar ta mutu ta yi santuntun ta fara bajewa ka turo a tsakiyar titi ka cuci jama'a inda mutane ke shan ruwa ka je ka ba haya a wurin inda mutane ke hutu a gindin bishiya ka je ka ba haya tsakiyar titi ana kiran su al-mala'ina salasa yani wannan a takeice a dunkula a cura a mulmulawuri guda shine ma'anar darasin da Ramadan ya karantar da mu sannan kuma kada mutum ya zamanto musulmi ba ramadane kawai ma'ana shi musulmi ne kawai a ramadan muna kiransa ba ramadanin musulmi ma'ana za ka ganshi a masallaci da ibada ta kawai ramadan ramadan na bada baya shikenan kuma sai a koma ana shigala a bar darussan da aka samu to wannan ba karamin hadari bane Allah ya faɗa a cikin sura ne lamba 41 aya ne lamba 40 daidai yace afaman yulqa fil nari khairun amman yati aminan yawmal qiyamah i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir Allah yace yo wanda za a yi wurgi da shi a wutan jahannama shi ya morewa ko ku wanda zai tahoranta shi kiyama cikin amana da kwanciyar hankali Allah yace ku aikata duk abin da kuke so a yana ganin ku to kaga wannan an nuna mana wato tsoron Allah nan a tsare shi domin in an ki to ga tambaya da Allah ta'ala yayi wanda duk mai hankali in yaji fasaran yace eh gaskiya in jiran lahira cikin kwanciyar hankali shi yake min alkhairi saboda ka darussan da ya kamata mu koya a watan Ramadan mu koyi shi kansa azumin mu dore shi yasa idan aka kara azumin Ramadan ana son ai azumin kwanaki 6 na Shawwal a nan New York na fahimci tun zuwa na bariya da bara da kuma bana suna da ɗabi'a ɗaya a yankin da na sani ka ga dai jiya aka yi sallah to har sun fara azumin nan a jere ba sa tsayawa kuma haka suke koma a masallacin da muka sharo su sharo su suna ce malam so muke tun da muna da shagul guda da yawa a garin nan kada da zaran mun nesa kuma azumin ya mana wahala kuma tun da muna haduwa mu sharuwa muna son mu har fa tambaya ta malam haka din daidai ne ta daidai ne mana sai ba wanda yake da ku dole ku yi haka din amma tun da kun zaba za ku yi abu ne mai kyau amma shi wannan azumi kana iya bari ko da ran kwana biyu kana iya yau ka bari gobe almuhi tun da ba Ramadan ba
eh dan wato ka mun kauce bari in tambaye ka malam a wannan gabar wannan maganar da kai na azumin da ake ko Shawwal ne ko
sata shawara
ne da ake guda shidan nan
ba kama sani yake nan
a ina son ka tabbatar mana ne waɗanda suke yin shi a kalmar azumi amma kuma zaka ga cewa suna da dan kila kyoyayyen azumi ko kuma rashin dauriya na azumi me za su iya yi in sata shawara bai sabu ba
Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal duk wanda ya azumi ramadan sannan ya bibiyar da kwanaki 6 wannan umarni ne daga Allah sallallahu alaihi wasallam na yadda ba farilla bane ba wajibi bane amma ai kana son cikakken lada mai yawa nan ga garaba sa Allah ya koro maka sannan ka ce kana da kasala to kaddara ga kudi zaka samu naira da ka samu dala 100,000 nan take kake ce kana da kasala kai da kai kasala
za ta gudu
to ya mutum da yake kafara ba a duniya yake kafara kan lahira wannan kuma shi ya tsoro ai alkhairi ne Allah ta'ala ya koro mana ai kuma mutum shi ne kafara ba ai amma in yana da uzuri ta rashin lafiya to wannan wani abu ne Ramadan ma yana rashin lafiya
mallani ina da tambaya ga mata
tuna
ka san da kai dama irin da kai wannan rikicin na mata kila da kai masu raran ma har da za su so su ji ai ka san dai duk mace dai a azumi ba ta yin 30 din nan tana dan hutawa to wasu na cewa dole sai kai ramuwa kafin kai su tashawwal wasu na cewa kuma zaka iya yin su tashawwal kafin kai ramuwa
daga baya karama
eh waɗanda suke cewa kai maza kai ramuwa saboda ai shi azumin da ta sha shi ne farilla wanda yake wajibi ga Allah ya rubuta mata saboda suna ganin ga da kai maza ta rama na Ramadan dan mutuwa na iya zuwa wani ce mutuwa yanda ka san kiran waya ne za ta zo maka baka shirya ban ta tsoro misali to saboda gudun wannan suna ganin zai ke kai wu karama azumin Ramadan da ya wuce wasu kuna ganin a'a in maza kai su da saboda azumin su da Shawwal ina da kwanaki ta kai ta to da an wuce kin shi ko Ramadan yana kana iya rama daga nan har ma Sha'ban mai zuwa na gaba to kin ji inda al'amarin ya taso da haka ne ina ba da shawara duk wanda ake bin da azumin Ramadan da yiwu ta rama shi ne farilla idan ko ta ga a bar ta yi azumin ta Shawwal saboda lokaci ya kore misali kamar ta rama azumin na Ramadan ba sannan ka ce su ta Shawwal sauran kwana 10 ta kare tukin nan sai ta yi su ta Shawwal domin tana sa rai ta samu ta yi shi lokacin kafin ya kore sannan kuma ta yi wancan tunda yana bucin ta za ta rama ba da garba ne
zuwa yaushe ne su ta Shawwal zai kare
su ta Shawwal daga nan har azumin nan na watan Shawwal da muka shiga kwanaki 30 din nan ko 29
Eh ga Maryam zaki ta.
Ni muka dai me za ka kara game da maganar kyautatawa.
Musamman
a cikin watan Ramadan, alal misali mutane na bada sadaka ma bayan azumi ya wuce shikenan musamman ma ga halin da ake ciki na yanzu.
Ne yanzu ba musamman ta bakin ku malamai da kukan ce mukarimul ahlak, kyawawan halayen nan duka.
Eh gaskiya ne wato ka bayyana na faɗa ɗazun nan ne ai Ramadan makaranta ce. Yana da kyau duk abin da mutum ya koyo a makaranta ai tasirin karatun yana binsa zai ko yan jaridu ne me ya kun karanta mass communication a makarantun ku ai kaga tasirin abin da kuka koya ne yasa har kuka samu aiki kuke aiki a matsayin ku na yan jaridu misali kaga ba ma'aikata ku ba ma'aikatan aikin gwamnati bane ba ku karanta a ground level watakila shi ke nan tasirin karatun ku ne ke nuna wa kan rayuwa misali to haka shi ma Ramadan babban makaranta ce wanda yake ta ubangiji ya kamata darussan da muka samu la'allakan tattabo su bi mu daga nan har daga cikin darussan akwai ciyarwa kulawa da marayu kulawa da yan gudun hijira aje gidajen da wato waɗanda suke da waɗanda ba su suke da bukata a taimaka musu cikin tafsiri na bana na ga mu ɗan uwa wani abu da ya faru wallahi wata baiwar Allah ce a garin mu can gida Kano aka je aka same ta da marayu sun kai guda hudu baban su ya mutu wallahi cikin almajiran mu suka je garin zagayawa unguwa unguwa ne suka same ta ga yaran tana kuka gidan sun da kasan afurki shaddan ta cika tana tunzu da hawaye bayan Allah nan suka shigo duka sun kawo mata shinkafa tiya dai ko kace mudu dai ne tana kuka tana ashe an san da irin madu
Allah sarki
wallahi malam wannan magana da na fada annan New York City a masallaci mu da Mount Hope wallahi wanda ka san mutane kansu ya suka sai wani ce to malam ne abin da zan iya ga dala 100 dan Allah aika mata Najeriya. Dala 100 nan aka tura mata. Na tura almajiran suka yi suka kai mata. To wannan ɗaya ne cikin abubuwa masu sosa zuciya. To wannan fa wanda ka sani kenan. Wanda irin su da yawa a birnin Kano a Sokoto a kaza-kaza suna nan da yawa Allah kada ya sani.
Ba a
san irin wannan ruhi na taimakekeniya a ci gaba da jika igiyar tausayi da jin kai da insaniya da murwa da kamala daga cikin darasin kenan kar ka ce ni sadaka sai in Ramadan ya zo wai baka tabbata za ka ga Ramadan na gaba haka kenan na biyu waɗanda ke zuna gidan kaso gidan kurkuku akai musu agaji akai musu taimako ko da ziyara ne bara na samu gayyata daga wani gidan kurkuku babba a jihar Pennsylvania anan wanda bana suka saki roƙo na da Allah bayan Ramadan ka je ka ja musallar juma da ka je ka ga yara daga America suna buƙatar fadakarwa da ilmantarwa ko shi ka ba su ba kamar irin namu na gida bane da akwai wata kin tsarin su da ban ta zuna musa to nake cewa kai ziyara irin wannan gidajen a ga hali na masu musulunta a ba su kuma musulunci a kana da su muhimmin abu ne sannan makwabtaka ka tsare ta barbadan hali ka kiyaye idan da marayu ka taimaka musu daidai iyawa sannan kuma abin da ya shafi wanda zai ci da kai wallahi bawan Allah ban ci ba in kana da hali ka taimaka masa domin halin nan na rashi ba shi kade Allah ya nufa da shi ba kai ma tana iya maka juyin yar ma sau kawai gari kai ne shi misali
to Allah ya samu dace wannan saboda lokaci nan zamu ci burki muna godiya sosai da kaka wannan lokaci kai mu
godiya barayin godiya Allah saka da alkhairi
to Maryam da Safinatu ina son amfani da wannan dama wajen godiya wa'anda duk suka taimaka shirye-shiryen mu na Ramadan din ne kammala cikin dadi musamman Hajiya Sadiya Abdullahi
ne kwalamar Ramadan
yawa kwalama da Hajiya Fatima Umar Cikire mun godiya Allah ya saka da alheri amade da
Maryam Bashir Bugaje
Safinatu Sodangi
sai kuma Daniel Brown Libado Umar insurance da engineer Munewa Vasco Valaris da Ibrahim Jarmai wanda yake hada mu a shafin mu na Facebook live ni Usman Ahmad Kabaran ke cewa mu zama lafiya
nishadin mu ba shakka musulmi tun duniya Allah ya yi mana gata